azkarul azab abu ne goma sha biyar addu'o'in da ake bayan an kira sallah zikiran bayan kira sallah malam yace yaqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin an shar'anta wa mai sauraron kiran sallah ya fadi irin abinda mai kiran sallah yake fada illa fi hayya 'ala as-salati wa hayya 'ala al-falahi amma banda wajen hayya 'ala as-salah banda kuma hayya 'ala al-falah shi kan ba za ka maimaita abinda mai kiran sallah ya fada ba wa yaqulu la hawla wala quwwata illa billah idan mai kiran sallah yazo hayya 'ala as-salah sai ka ce la hawla wala quwwata illa billah hayya 'ala al-falah sai ka ce la hawla wala quwwata illa billah abinda ake so idan an kira sallah duk abinda ya fada ka maimaita irin abinda ya fada Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah kai ma ka ce ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah in yace hayya 'ala salah sai ka ce la hawla wala quwwata illa billah hayya 'ala al-fala la hawla wala quwwata illa billah الله أكبر الله أكبر سيكتي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيكتي لا إله إلا الله كتي على بند لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باتيك العرب باتيك العرب دمي دع النبي يجي يقول مثل ما يقول المؤذن إرن أبندا ميكرا صلى الله عليه وسلم wannan la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani wuri kuma sai ka fada inda aka ce ka fada shari'a inda aka tsaye da kai nan zaka tsaya amma ka ji an kira sallah ana la ilaha illa allah ka ji an rikire a masallaci la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana da kyau amma ba anan ba in ko mutum ya wannan ya saba shari'a wasu kuma la ha ilaha illa allah kaga wai la ha ila sai ha ila kaga na abi baba bai yi ba kwata kwata so ya za a yi iya abin da ya fada shi za ka fada ba ragi ba kari shari'a kenan ba ragi ba kari to in ka zo hayya 'ala salah hayya 'ala falah kuma sai ka ainihin fadi la haula ولا قوه الا بالله وانا رواه امام البخاري ده مسلم سكرويتو اينهن واتو wannan hadisin kamar da abi sa'id al-khudri cikin sahabbai shi ya fada wannan riwaya daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam a wata riwaya idza sami'tu munida idan kun ji annida in kun ji kiran sallah ya ku bayin Allah to ku fadi irin abinda mai kiran sallah to wani zai iya tambaya yanzu a gwasa an yana jin kiran sallah 5 6 7 ko wannan sai ya maimaita in ya ga zai iya yi falala ce in kun bai zai iya bai za ku daya ya isa kun fahimci wannan yawa idan ka ce ashhadu an la ilaha illallah kana cewa ka shaida babu an bauta cancanta sai Allah ka haka kamar kana dada tabbatar da tauhidi ne kamar da mai kiran sallah yake tabbatar da tauhidi ashhadu anna muhammadar rasulullah kana tabbatar da manzancin annabi hayya 'ala salah ana nufin ku mato ku taho zuwa sallah hayya 'ala falahi ku gaggawa zuwa samun rabo da babban ainihin wato alheri duk wanda yayi wannan bayan ya gama kuma yayi salatin annabi yayi addu'ar da zamu karanta nan gaba manzo Allah ya ce halat lahu shafa'ati cetona ya tabbata a gare shi tabbas sai an cece shi tabbas sai an cece shi to anan gurin yaya maganan as-salatu khairun minan nawm ita ma idan ladani yace as-salatu khairun minan nawm zaka maimaita ne ko kudi ba zaka maimaita ba to wannan as-salatu khairun minan nawm ina so ku rike wata kaida babu riwaya ingantacciya tabbatacciya da ta faɗi me zaka fada illa dan yace as-salatu khairun minan nawm suka ce malaman saboda as-salatu khairun minan nawm tana cikin abin da ne aka tsara a sallah asubahi kawai ba ta cikin asalin kiran sallah amma daga baya aka ƙara ta a sallah asubahi da sunna ingantacciya tabbatacciya so anan mutum yana da zabi in ya ga dama ya maimaita irin abin da ladan din ya fada a babin tunda shi ma ya shiga cikin kiran sallah kuma annabi ya ce ka maimaita abinda mai kira sallah idan ka ga dama kuma kai shiru akan daidai as-salatu qayl min an-nawm ba sai ka maimaita ba eh dalili suka ce dan ba a samu nassin da yace ga abinda zaka ce akai na'am ina ai zabi ka san shi ilimi in yazo ka ba mutane zabi tunda malamai sun fada yanzu iyawan nace a maimaita dan wani kuma yazo wata ilimi ne wani karatu wani malami ya ce ai ba a samu nassin da yace ai maimaita ba amma dai kaji ya ji an fada to sai mutum kaga sai zaba in ka dauki wannan ra'ayin na a maimaita din ni kaina ya fi kwanciya rai gare ni da kuma din dubawa ga nassi din tunda annabi ya ce ka maimaita irin abinda mai kiran sallah ya fada to kaga in yace as-salatu khairun minan nawm kai ma sai ka maimaita ce as-salatu khairun minan nawm sai ka maimaita kaga ka samu wannan falala din ke tayi sannan kuma shin amsawa mai kiran sallah kiran sallarsa dole ne ko ba dole bane ma'ana dole ne farilla ne wajibi ne ko kuma sunna ne an samu dai riwaya annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yi wasu sun ce wajibi ne dan annabi ya bada umarni yace fa qulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin in ka ji mai kiran sallah yana yi to ka fadi irin abin da ya fada to amma akwai riwaya da ta zo sahihiya ingantacciya kamar da Abu Dawud ya fada ita Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta ta an samu riwaya da Aisha tana cewa an ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah wajen ashhadu inna sai ce wa ana ma'ana illa dai yace ashhadu an la ilaha illallah sai manzon Allah ce wa ana baya kada sa shi ma yace ashhadu an la ilaha illallah an gane ko ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ce wa ana ma'ana kamar yayi abbreviation ya rage nima haka yawan muta nima haka ladan ya ce ya shaida ba mota cancanta sai Allah sai annabi ce wa ana nima haka kenan kamar wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wa da la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasulu to kaga idan mun dauki wannan yana nuna cewa ashe ba dole bane kenan bi din dai kenan na biyu an ce an samu wata ran ana kiran sallah manzo Allah ya shagaltu da baki yana tattaunawa da su ana kiran sallah amma kuma yana tattaunawa da bakinsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan ya nuna da dole ne ha to da zai bar tattaunawa da bakin ya bi kiran sallah to sai ilimi amana ce ba a ce mutane abu dole ne in ba shari'a ta ce dole ba a ce mutane kuma sunna ne in ba shari'a ta ce sunna ba to ana abin da nake so in ce da ku akwai sabanin malamai wasu sun ce tilas ne wajibi ne dole ne wasu kuma suka ce a'a sunna ce ne mai karfi illa dai ya kira sallah kai ma ka bi abin da ya fara me yasa ya zama sunna bai zama wajibi ba saboda wannan dalilai da muka kawo a cikin wannan riwaya